أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الدائمان الأتمان على سيد خلق الله وأفضل خلق الله سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa a wannan rana mai albarka ta Litinin 1 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam. Wasu dore dai da 11 ga watan Maris na shekara ta 2024 miladiya. A zaman karatun wannan littafi na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin na wannan shekarar, wannan shine zaman mu na farko, kuma in ba manta ba a bara mun tsaya ne a cikin Kitabul Umurul Manhiya Anha, wato bangaren da ke magana akan al'amura waɗanda aka hana a cikin addinin musulunci. Sannan kuma mun tsaya ne a cikin Babu Tahrimi Lubsur Rajul Tauban Muzaffar, babin da ke bayani akan haramcin mutum namiji musulmi ya sanya tufafi wanda aka rana shi da za'afaran. Za mu tashi daga farkon babin zuwa abin da ya sauka. Kafin mu shiga babin, shi da addinin musulunci da ya zo ya tarar dama kafin zuwansa, akwai wasu addinai kamar addinin Annabi Musa alayhi salam da kuma shari'ar Annabi Isa alayhi salam, sannan da kuma ragowar abin da ya saura na daga shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda ya tarar da mutanen garin Makka suna yi. To Annabi alayhi salatu wassalam sai ya zama a rigar tsakani, ya dace da shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salam a mafi yawan abubuwa. Sannan a wasu abubuwan kuma wanda ya tarar su ainihin mutanen garin Makka sun sauka daga kan shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salam, to shi kuma ya fi zaɓar ya koma zuwa ga shari'ar Annabi Musa alayhi salam, wato shari'ar Ahlul Kitabi. Idan ya tarar babu wani abu wanda ya zo mishi daga Ubangijin shi akan wani abu, to kuma ga abin da mushrikai ke yi, to yakan zaɓi ya bi abin da Ahlul Kitabi suke yi. To haka nan a wasu abubuwan kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi akan wani abu daga cikin shari'o'i, to yakan kauce wa koyi da Ahlul Kitabi ya tsaya akan abin da Ubangijin shi ya masa wahayi akai. Waɗannan abubuwan sun shafi rayuwa da mu'amaloli da ibada da sauransu. To a wannan babin za mu ci magana ne game da abin da ya shafi ɓangaren tufafi. Za mu tashi daidai kan hadisi na 798. Mai littafin ya ce, an Anas radiyallahu anhu qal nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yata'affara ar-rajul muttafaqun alayhi. Wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirrin Anas ɗan Malik ya zura Allah ta bada gare shi. Ƙala ya ce, na annabi sallallahu alaihi wa sallama, maza Anas sallallahu alaihi wa sallama ya hana an yi taza'afarar rajul daga mutum namiji ya sanya tufafi ko ya rina tufafin shi da za'afaran. Muttafaqun alaihi, hadisi yadda aka haɗo a kansa. Za'afaran wata ciyawa ce wacce ke da launin jaja-jaja da yalo-yalo haka. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال امك امرتك بهذا؟ قلت اغسلهما. قال بل اهرقهما. وفي روايه فقال ان هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. Wannan hadisin an karɓo shi daga sahabi ɗan sahabi, shi ne sirna Abdullahi ɗan Amru ɗan Asi radiyallahu ta'ala anhuma. Ƙala ya ce, ra'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alayya tsaubaini muaskarain lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu tufafi kala biyu a jikina wadanda an yi musu rini irin rinin da akan yi da za'faran faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce min ummuka amaratka bihadha shin mahaifiyarka ce ta umarce ka da sanya wayannan tufafin ko kuma da yin rini da wannan launin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan tambayar ne kasancewar mata ne suke sanya tufafi mai launi irin wannan shi sai na Abdullahi sai ya ce amsiluhuma shi ya rasulullahi in je in wanke su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bal aharikuma bari dai je ka kone su sai riwayatin a wata riwayar kuma cewa yayi inna hadha min siyabil kuffar wala talbasha wannan irin tufafin da ka sanya ya riga launin tufafin da kafirai ke sanyawa wala talbasha kada ka sanya ta rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito hadisi imam al-bukhari shi ma ya kulla wani babi a cikin littafin sa sahih al-bukhari inda yake cewa babun nahyi an at-taza'furi lir-rajul babin hani daga namiji ya sanya tufafi wanda aka rina shi da za'faran sai ya kawo hadisin sayyidina Anas wanda muka karanta shi a baya da lafazin na annabi sallallahu alaihi wasallama ayata za'faran rajul sannan sai imam al-bukhari kulla wani babin yace babu sawabin muza'fari sai kuma ya kawo wannan hadisin na yace na annabi sallallahu alaihi wasallama anyal basal muhrimu sawaban masbugan biwarasin aw biza'faran wato hadisin sayyidina abdullahi dan umaru cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya sanya tufafi wato namiji wanda yayi harama da aikin haji ko umra ya sanya tufafi wanda aka rina da waras ko kuma da za'faran al-hafiz ibn hajar yace babu nahyi an tazafuri lirajul yace tun da sadi ana nufin hani ne daga sanyawa a jiki abin da ya shafi za'faran din da annahu tarjuma baro domin imam bukhari ya sanya wani babin a bayan sa babin sawbil muzafir kuma yana bin rajul ne ya sanya mur'a kuma ya sanya cewa namiji ne aka hana shi saboda ya fidda mace mace ita ba hana ta daga sanya irin wannan tufafin ba sai dai kuma an yi sabani game da hani daga sanya tufafi mai za'faran din shin an hana ne saboda kamshin sa sannan cewa shi za'faran yana jikin turaruka irin na mata ko kuma an hana ne saboda launin sa shikenan sai duk wani tufafi mai launin fatsi-fatsi wato mai launin pink ko yellow ya zama ya shiga cikin wannan hanin Imam al-Baihaqi ya naqato daga Imam al-Shafi'i cewa shi ya fara shi Imam al-Shafi'i din kenan an har rajul al-halala bi kulli halin an yata'fara cewa ni ina hana namiji wanda ba harama ya daura ba daga sanya tufafi mai za'faran a kowanne yanayi ma wa amuruhu idza taza'fara an yaghsilahu kuma na umarnin sa idan ya sanya tufafi mai za'faran lalle ya je wanke shi wa khasu tul mu'askar ya kuma ina yin rangwame cikin mu'affari dan ne lam ajil ahadan yahki anhu illa ma qala aliyu domin ban samu wani hadisi da aka ruwaito ba in banda wanda sai na aliyu ya ruwaito nahani wala aqulu nahaku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ni ba ina nufin ya hana ku gaba ɗaya ko dukkan al'umma ba kuma imam al-baihaqi sai ya ce a ruwaito hadisin daga wani wanda ba sirna ali ba sai ya kawo hadisin abdullahi dan amru sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni ina sanye da wasu tufafi wanda suke mu asfarai ne sai ya ce min wannan yana daga cikin tufafin kafirai kada ka sanya shi imam muslim ya ruwaito shi imam al-baihaqi ya ce da a ce imam shafi'i ya riski wannan hadisin lallai da ya yi aiki da shi saboda imam shafi'i ya shahara da wata magana tashi cewa idan abu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ku kyale maganar mu ku dauki abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan babin kaga kenan yana magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabin shi sanya wani launi na tufafi saboda kafirai ne suke sanya irin wannan launi to kaga kenan yanzu ma a wannan zamanin namu zamu yi cewa dukkan wani tufafi wanda yake isharar zuwa ga wani nau'i na kafirai da suke sanyawa ya kamata namiji mutum musulmi mai hankali ya zama ya kiyaye daga sanya irin wannan din kirabin na gaba babun nahi an sumti yawmin ila al-layl babin da ke magana akan hani da aka yi mutum ya zauna shiru bai yi magana da kowa ba tun daga wuni har zuwa dare wato shi yin shiru daga wuni har zuwa dare yana daga cikin abubuwan da sun zo a shari'o'in annabawan da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan sai dai an umarci mutum dai ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru ko kuma mutum ya zauna dai yana wani abin na zikirin Allah maimakon ya zauna ya yi shiru ya yi gumda bakinsa amma mutum ya zauna ya yi shiru ya yi gumda bakinsa baya daga cikin shari'ar mu ta musulunci sai dai shari'o'in waɗanda suka gabace mu kamar yadda mun gani a cikin alqur'ani da na maryamu alaiha salam suna magana da mutananta su suke cewa inni nazartu lirrahmani sawman wallan ukallima al-yawma insiya cewa ni nayi bakantan azumi ga ubangiji na dan haka a wannan wunin ba zan yi magana da wani dan adam ba ana aliyin radiyallahu anhu qala hafizu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la yutma ba'da ihtilamin wala sumata yawmin ila al-layl wannan hadisin an karɓo shi daga ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda shi sayyidina Ali radiyallahu anhu a cikin tarihinsa an ce a cikin ɗakin Ka'aba aka haife shi kuma tun bai kai ɗan shekara 8 ba wai zai ɗan shekara 5 zuwa 7 ya dawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya taso anan ya girma wannan ne ma yasa shine farkon waɗanda suka musulunta shine farkon wanda ya musulunta a ɓangaren maza ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai tare da shi yana sallah tare da iyalinsa nana Khadija radhiyallahu anha sai ya tambaye shi wannan menene kuke yi sai ce mishi muna bauta ne ga Allah sannan sai ya ce mishi ya Aliyu ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni nan take sirrin Ali sai ya bada gaskiya da shi daga baya kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita waje sai kira babban amininsa sai Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu shi ma sai ya bada gaskiya shine malamai suka ce farkon bada gaskiya daga bangaren mata na Khadija daga bangaren maza baligai sai Abu Bakar daga bangaren yara matasa sai Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu daga bangaren mawali wato barori sai Zaid daga bangaren bayi kuma sai Bilal dan karbo wannan hadisin ta hanyar dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Ali dan Abu Talib yace hafizu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan kiyayewa din za ta iya yiwuwa ji yayi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya yiwuwa kuma ya ji ne daga wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yutma ba'da ihtilami babu maraici bayan mutum ya balaga wato idan yaro ya riga ya isa balaga ba maraya bane kawai kenan a shi nan irin yadda Hausawa suke yi sai ga mutum kato da shi da iyalinsa da ƴaƴansa ma sai ga yana cewa shi maraya ne bayan kuma baya haura shekara 30 ya kai dan 40 wanda girma har ya fara aurar da ƴaƴan shi amma an zance tashi sai ya ce wai shi maraya ne to maraya dai shine dan da mahaifin shi ya rasu tun kafin ya balaga daga lokacin da kuwa shekarun suka kai na balaga to shi kenan shi ba maraya ba ne kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi wala sumata yawmin ila al-layl babu kuma yin shiru daga wuni zuwa dare rawahu abu dauda bi isnadin hasan al-imam abu daud ne ya rawaito hadisin tare da kyakkyawan isnadi Imam al-Khattabi ya fara cikin tafsirin wannan hadisi yace
yin shiru mutun ya wuni bai magana da kowa ba bai faɗi koda kalma guda ba yana daga cikin ibada ta zamanin jahiliya dan haka addinin musulunci da yazo sai ya hana daga yin irin wannan sai aka umarci jama'ar musulmai cewa su riƙa yin zikirin Allah da kuma yin magana cikin abinda akwai alkhairi cikin sa amma shi yin shiru idan yin shiru ne daga furta abinda Allah ya hana to wannan abin yabo ne amma yin shiru ga yin magana alhali ya kamata kai magana din dan kwatowa haƙin wani ko dan fadin wani abu na gaskiya ko azantarwa sai kai shiru ka yin magana to mutum zai iya yin zunubi ma a irin nan وعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مسمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري وانا حديث an karɓo shi ta hanyar wani tabi'i shine Qaisu dan Abu Hazim yace da kana Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ala imra'atin min ahmasa yana Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu a zamanin yana halifanci ya shiga wurin wata mata daga kabilar Ahmasu yuqalu laha Zainab ana kiranta Zainab fara'aha la tatakallam yana Abu Bakar sai ya ganta matar tana zaune ba ta yin magana faqala sai tambaye mutanen da ke wajen malaha la tatakallam me ke gare ta da bata yin magana faqalu sai suka ce hajjat musmitatan ai ta yi aikin haji ne alhali tana me yin shiru ba za ta yi magana da kowa ba faqala laha sai na Abubakar sai ya ce mata takallami yi magana baiwar Allah inna hadha la yahil zama ba tare da yin magana ba bi halatta ba hadha min amalil jahiliya irin wannan aikin da kike yi yana daga ayyukan jahiliya fatakallamat nan take wannan matar sai ta yi biyayya ga halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta ci gaba da yin magana rawahul bukhari imam al bukhari ne ya ruwaito wannan hadisi al imam ibn qudama al maqdisi ya fana cikin littafin sa al muguni yace laysa min shari'ati al islami astamtu an al kalam ba daga cikin shari'o'in musulunci mutum ya yi shiru ya ƙi yin magana wa zahirul akhbari tahrimuhu abin da ya bayyana kuma a cikin hadisai shine haramcin yin hakan wa hatajja bi hadisi abi bakr wa hadisi ali ibn qudama ya kafa hujja da hadisin sayyidina abubakar da kuma hadisin sayyidina ali wa in nazara zalika lam yalzimhu al wafa'u bihi idan mutum kuma yayi bakance cewa zai zauna ba zai yi magana ba to cika wannan bakancan bai lazimci mutum ba domin aikin sako ne wannan shine kaulin Imam Shafi'i wato fatawar mazhabin sa da kuma mazhabar ashabur ra'ayi kuma Ibn Allan a cikin nasa littafin na sharhin Riyadus Salihina ya ce la na'lamu fihi mukhalifan ba mu san wani wanda ya saba da wannan ijma'in ba الشيخ أبو إسحاق يا فتاة الناس لتاهو التنبيه يتي أنكر أنت متين يزونا يقيم بغنى هاري زوالي هاري زوالي الحافظ ابن حجر يا فتاة فتو الباري تيوا حديثي دسكزو تيكم فلاليين شرو باوي سنا يمو عربا بني دوانا حديث تيين شرو أبني دا أكي قدعي أشكين سا واتو متين يشرو kada yayi magana cikin ƙarya kada yayi magana cikin abin da ba didi ba amma yin shiru wanda aka hana shine yin shiru daga yin magana cikin faɗar gaskiya ga wanda yake da damar yi haka sai babi na gaba babu tahrimi kisabil insani ila ghairi abihi wa mawalihi wa tawallihi ila ghairi mawalihi babu na zai bayani akan haramcin nasabta mutum zuwa ga wanda ba babansa ba da kuma mutum kamar bawa kenan ya rika yin wilaya zuwa ga waɗanda ba su ne iyayen gidansa ba malamai suka ce dalilin bayyanar da haramcin yin haka shine kamar zai zamto mutun yana kyama kenan nuna kyama ga mahaifinsa da shi ya haife shi ko kuma abin da ke cikin yin haka din da daga yanke zumunta da kuma rashin godiya bisa ni'imar Allah an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haramun muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga kawu manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam shine sirna sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban nan guda 10 wanda aka yi musu albishirin aljanna cewa su yan aljanna ne tun daga nan duniya hadisai da yawa sun zo akan bishara ta aljanna ga sahabbai radhiyallahu anhum kala daban-daban sai dai su waɗannan al-ashrul mubasharun wato sunayensu su goma ya zo ne a hadisi guda shi za su ga bishara amma ai ya tabbata a hadisi sahabban da suka je yakin Badar gaba ɗayansu yan aljanna ne sahabban da suka je sulhun Hudaybiya su ma gaba ɗayansu yan aljanna ne waɗannan su kam a cikin alqur'ani ne ma Allah ya faɗa to wannan sahabi radiyallahu anhu ya daga cikin sahabbai yardaddu a gun annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man idda'a ila ghairi abihi duk wanda yayi da'awa ya nasabta kansa zuwa ga wanda ba babansa ba wa huwa ya'lamu alhali shi yana sane annahu ghairu abihi cewa wannan din ba babansa bane bal jannatu alaihi haramun to aljanna haramun ce gare shi muttafaqun alaihi hadisi da aka hado kansa wannan hadisin a cikin shi akwai narko mai tsanani ga duk wanda yake nasabta kanshi zuwa ga wanda ba baban shi ba wannan wasu suna yi ne saboda in aka ce kamar baban nasu talaka ne ko ba shi da komai ko kuma kabilar da baban nasu ya fito kabila ce wacce ba shahararriya ba to shikenan sai mutum ya rika danganta kansa zuwa ga kawunnansa ko zuwa ga wasu daban saboda korewa kansa wancan kaskancin to wannan ba daidai bane domin mutum a rayuwar ta duniya kowace irin daraja ma ka samu idan aka ce wannan ai ana kokwanto akan nasabar shi misali kamar a ce ana tunanin mutum ba ta hanyar aure aka same shi ba ko kuma ba a san ma waye baban shi ba sai ga wannan darajar gaba daya ta zubi a idan jama'a sai ga gaba daya duk wata ni'ima ma da Allah ya yi wa mutum sai ga an daina kallon wannan din kan abin da ake kallo cewa ba shi da baba ba shi da uba to dan haka mutum din kaskancin mahaifinka ko daga wace kabila ya fito ko ma wani ne kai ko ba musulmi bane kada ka riga korewa kanka wannan nasaba din ba daidai bane wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum wa raghiba an abihi fa huwa kufru mutafaqun alayhi wa hadithun an karbo shi ta hanyar sayyidina abu huraira idar Allah ya tabba daga rishi shi kuma ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yaci la targhabu an abaikum kada ku riga kyamar mahaifanku maza wa raghiba an abihi duk wanda yake kyamar mahaifinsa fa huwa kufrun to wannan abin da yake yi din kafirci ne wato butulci المراد ابن نبي انجمع لمي من رغب ان نسب ابيه عالما مختارا دوان دا يقامتي نسبر ما يفنشي ينا سند حكم كما ينا دا زابي شكين حكم باوي تلستاش اكي با فهو حرام دوان حرام وقرف على فعلا شبيها بفعل اهل الكفر كما يعرفت وانا ايكي وان ديجي كما دا ايكا كافرين وليس المراد حقيقة الكفر بقى انا نفن عينين haqiqanin kafirci bane allazi yukhallidu sahibahu fi an-nar wanda yake dawwamar da ma'abocinsa a cikin wuta wa kufrun duna kufrin wa kufrun duna kufrin wannan ana nufin wani kafirci ne ba ainihin wancan kafircin ba za a iya kiran shi kamar a ce butulci mutum ya butulce wa Allah kenan kuma ya butulce wa mahaifinsa dan haka kaga akwai wani abu wanda yawanci yanzu mu ma musulmai musamman na nan kasar mun dauka muna yi wanda kuma al'ada ce ta kafirai shikenan wai dan ka auri mace shikenan idan ta zo rubuta sunanta ko a asibiti ko kuma in tana makaranta ko kuma a takardar banki shikenan sai ta jingina kanta zuwa gare ka ba zuwa ga mahaifanta ba wannan ba daidai bane ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam duk matan da ya aura kowace in an tashi fadar nasabanta ana jingina ta zuwa ga mahaifanta irna Hafsa ana cewa Hafsatu bintu Umar sai da Khadija ana cewa Khadijatu bintu Khuwailid sai da Aisha ana cewa Aishatu bintu Abi Bakr sai da Safiya ana cewa Safiya bintu Huyay to kaga shikenan da a ce hakan shari'a ne da zamu gani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ƴan uwa ka bar matarka ta riga amfani da sunan mahaifinta a dukkan takardunta ko ya sunan mahaifin na ta yi kada ka ce dole sai ta yi amfani da sunanka ba daidai bane yawa saboda shi ya yi aure yana iya rabuwa aure yana iya rabuwa to amma mahaifi ba a rabuwa to idan ka sa ta sanya sunanka a cikin dukkan takardunta takardunta na banki takardunta na makaranta takardunta na shedar dan kasa passport dinta komai nata sunanka ne a jiki to kuma ran da kuka rabu fa wani ya aure ta kuma shi wancan wanda ya aure ta ba zai so ya rika gani a jikin takardunta yana ci gaba da ganin sunanka a jiki ba sai zama ganin hakan ya haddasa wata rigima tsakanin su yasa duk abin da kaga addinin musulunci ya shar'anta to insha Allah in ka bi shi dalla dalla za ka ga akwai hikima mai yawa a cikin sa وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى مهدسا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا متفق عليه وانا حديث شيما ان كربو شي ني تا hanyar wani daga cikin tabi'ai ridwanullahi alayhi shine يزيد دان شريك دان طارقين يتي رايت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب ناغ سيرنا علي دان ابو طالب اكن منبري yana yin hudba fasamaitu yaqul sai naji shi a cikin hudbar yana cewa la wallahi ma indana min kitabin naqra'uhu ila kitaballah babu wani littafi a wurin mu ahlul baiti da muke karanta shi in ba littafin Allah ba wato alqur'ani amma fi hadhihi sahifa sai kuma dan abin da ke cikin wannan takaddar fa na sharaha sai ya bude takaddar sai da fiha asnanul ibri sai na gani a cikin takaddar akwai haƙoran raƙumi wa ashiya'u min aljarahat da kuma dan wani abu daga abin da ake gyara rauni da shi wa fiha a cikin ta kuma an rubuta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Al-Madinatu haramun ma baina ayrin ila sawrin Birnin Madina shi ma harami ne tun daga dutsen Ayru zuwa dutsen Sauru Dutsen Sauru akwai shi irin sa mai wannan sunan a gefen Makka sannan kuma akwai irin shi a gefen Madina Kaman a hadasa fiha hadasa wanda duk ya faru wani fararren abu a cikin garin Madina au awa muhdisan ko kuma ya bada mafaka ga wani mai farar da wani mummunan abu fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nas ajma'in to tsinuwar Allah ta tabbata akan shi da tsinuwar malaiku da tsinuwar mutane baki dayan su la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan Allah ba zai karbi tuban shi ba ran alkiyama ko ba zai karbi ceto gare shi ba zimmatul muslimina wahidatun alqawrun muslimai kala ɗaya ne baki ɗaya yasabiha arnahum kowanne kankani daga cikin su yana iya tafiya da wannan alqawrun a tare da shi kuman akhfara musliman duk wanda ya ci amanar wani muslimi ya warware alqawrun wani muslimi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to inuwar Allah da ta mala'iku da dukkan mutane baki ɗaya ta tabbata a kansa la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan Allah ba zai karbi tuba ba daga gare shi ko ba zai karbi ceto ba daga gare shi a wannan fassara kuma aka ce sarfan wala adlan din Allah ba zai karbi aikin farilla ko na nafila ba daga gare shi yawmal qiyamati a ranar kiyama famman da'a ila ghairi abihi duk wanda yayi da'awa zuwa ga wanda ba babansa ba awinta ma ila ghairi mawarihi ko kuma ya jingina zuwa ga wadanda ba su ne iyayen gidansa ba fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to inuwar Allah da ta mala'iku da dukkan mutane baki daya ta tabbata a kansa la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan Allah ba zai karbi tuban shi ba a ran alkiyama kuma ba zai karbi cetonsa ba mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kansa to kaga wannan hadisin yana ƙaryata irin abin da rafidawa suke faɗa cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake banci imamu aliyu da wani ilimi wanda sauran mutane ba su san shi ba to kaga wannan hadisin yana alin ne da kansa ya ƙaryata ku rafidawa kuma a cikin wannan hadisin akwai bayyanar da kaurara haramcin mutum ya nisabta kansa zuwa ga wanda ba mahaifin shi ba sai dai a nan akwai wani tarbiyyar mutum zai iya jingina kansa zuwa ga kakansa misali idan sunanka Ahmad sunan mahaifinka Abdullahi sunan kakanka Abdurrahman sunan mahaifin kakanka Abdulsalam to kana iya nasabta kanka zuwa ga mahaifin kakanka dan ma wannan ba haram babu haramci ba haramun bane kamar yadda annabi Yusuf a cikin alqur'ani ya nasabta kanshi zuwa ga iyayensa yake cewa milata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub hanyar ko kuma addinin iyaye na annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqub to amma shi annabi yusuf alayhi salam ai dan gidan annabi yaqub ne kuma jikan annabi ishaqa ne sannan kuma dan jikan annabi ibrahim ne to amma da ya tashi da safowa iyayensa sai ya sanya wannan to haka nan kuma mutum zai iya nasabta kansa zuwa ga baffansa kanin mahaifin shi ko wan mahaifin shi kamar yadda duka wannan mun gani a cikin alqur'ani inda annabi yaqub alaihi salam yake tambayar ƴaƴansa mata abuduna min ba'di me za ku bautawa a bayana bayani na da su sai su ce na abudu ilahaka za mu bautawa ubangijinka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahun wahid kuma wanda shine ubangijin iyayenka annabi ishaqa da annabi isma'il da kuma annabi ibrahim kuma shi annabi ibrahim alayhi salam shi kakansa ne annabi ishaqa kuma mahaifinsa ne amma shi annabi isma'il kaga baffansa ne to amma anan kaga ƴaƴan shi sai suka faɗi ainihin baffan nasa a halin cewa shi ma babansa ne to dan haka dan mutum ya faɗi baffansa a matsayin babansa shi ma wannan ba zai zama laifi ba laifin dai shi ne ka ɗauko sunan wani kawunka na ɓangaren mahaifiya ko kuma sunan wani makwabcinku kawai shi kenan saboda makwabcinku mai kuɗi ne ko wani shahararren ɗan siyasa sai ka riƙa danganta kanka zuwa ga wannan gidan saboda kar a ce ku talakawa ne to wannan ba daidai ba ne a cikin wannan yin wannan ɗin akwai kafircewa ni'imar Allah musamman ma kuma idan mutum yana jingina kansa zuwa ga waɗanda ba su ne iyayensa ba ko kuma zuwa ga waɗanda ba su ne iyayen gidansa ba sannan kuma akwai tozartawa ga haƙoƙin gado da haƙoƙin warici da kuma abin da ya shafi ɓangaren diya da wani wannan wanda kuma a cikin hakan akwai yankewa ga zumunta da sauransu akwai wanda yake gaya min wani yaro ne ɗan baffansa sai saboda baffan nashi ya rasu sai aka kai shi yaron raino a ɓangaren mahaifiyar shi sai yaron ya girma a
wajen wan mahaifin shi wata rana shi wannan din sun je unguwa suna neman yaran da za su aika sai suka kira yara to a cikin akwai shi wannan yaran amma shi yaran bai gane shi ba amma shi ya gane yaran sai ake tambayar yaran kai dan wannan gida ne sai shi ni dan gidan Alhajiwa ne sai ya faɗi sunan wan mahaifin shi bai faɗi sunan bangaren baban sa ba to shi wannan da yake dan babban sa ne da baban shi da baban wannan karamin yaran wa dai uba dai yace wallahi sai ji kamar ya dake shi saboda ya ji bai ambaci gidan su ba ya ambaci wani gidan daban to kaga wannan a duniya kenan to ina ga kuma mahaifinka ya ji cewa kana kyamar jinkin kanka zuwa gare shi kaga ba zai so ba kuma zai ji lalle hakika ka butunce masa kuma kai ba da ne mai biyayya ba yasa Allah ya haramta wannan وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوا مقعده من النار ومن ادعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا هار عليه متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم wana hadisin an karbo shi ta hanyar sirna jindub ibn junada wanda aka sani shi da abu zarr al-gifari radiyallahu anhu sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa kirari da cewa sama bata inwanci kuma ƙasa bata dauki mutumin da yafi abu zarr gaskiyar zance ba inda wajen fadar gaskiya ne to babu wanda yafi shi sahabbai saboda gudun duniyar shi sine masa kirari da aduwul sarwati makiyin dukiya shi babu ruwan shi da duniya idan ka bashi kuɗi in ya kai cikin daki na kuɗi inda safa ne to ba zai bari rana ta fadi da sauran kwabo daya a tare da shi ba inda daddare ne ba zai bari gari ya waye alhali akwai sauran koda naira daya a tare da shi ba duk sai ya rabar da ita shi kawai babu ruwan shi da duniya ne idan ya tashi rabarwa kuma karkace zai barwa kansa na karyawar gobe da safi babu ruwan shi kawai sahabi ne mai daraja sosai ya daga cikin waɗanda suka fara shiga addinin musulunci dan lokacin da Abu Zarr al-Ghifari ya musulunta babu kyakkyawan mutum 20 a cikin addinin musulunci kuma shi ba mutumin garin Makka bane shi mutumin Banu Jufar ne ƙauyensu yana hanyar garin Sham dan wata rana ya zo jikin ɗakin Ka'aba kawai sai ya zo ya karanta Alƙur'ani ana jin ko suratul Rahman ko dai wata sura da ya zo ya karanta a gun kafirai suka taso suka ta dukan shi da ƙyar yana Abbas dan Abdulmuttalibi ya kwace shi washe gari ma Abu Zarr sai ya sake dawowa ya zo ya karanta yana karanta alqur'ani suka bi shi da duka kai sabai sun sha wuya kana karanta alqur'ani a bi ka da duka suka ta dukan shi nan ma da kyar al-Abbas yazo kwace shi a lokacin nan sun mar jina-jina al-Abbas da yazo kwatan shi sai da yace musu kun san dai cewa wannan yana daga cikin kabilar Banu Jufar kuma ta wajen ƙauyukan su kuke wucewa an za ku je kasuwanci za ku da fatauci dole sai kun bi ta ƙauyukan su idan kuka kashe shi anan a cikin haramin Allah sani cewa mutanen shi ba za su bar ku ba to da suka ji haka kuma shine suka tsorata sai suka kyale shi to da gari shi aka rawaito wannan hadisin yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul lalle ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara babu wani mutum wanda zai yi da'awa zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba alhali ya san cewa ba mahaifin nasa bane washe sai ya zaman to ya kafirta wa man da'a ma laysa lahu fa laysa minna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi da'awar abin da ba nasa ba ko gona ko gida ko mota ko fili ko wani abu dai wanda ba naka bane kaje kana cewa naka ne ko abin ya kai ga shari'a ko bai kai kun tsaya gaban alƙali ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kai baka daga cikin jama'ar sa wa ya tabawa maq'adahu minan nar ko me yin haka ya tanadi wurin zaman sa a cikin wuta حسبنا الله ونعم الوكيل ومن دعا رجلا بالكفر duk wanda ya kira wani da cewa shi kafiri ne ko mushriki aw qala adu wallah ko yace ai wani makiyin Allah ne wala zaka zalik alhali kuma shi wancan din ba kafirin bane ba mushrikin bane ko ba makiyin Allah bane illa har alai face sai wannan kalmar ta dawo kan mai fadarta mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kansa wa hadha lafzu riwayati muslimin wannan lafazin riwayar imamu muslim ne Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace a cikin wannan hadisi akwai haramcin mutum ya rika korewa kansa nasaba wacce take tabbatacciya sananniya da kuma mutum ya rika kiran kansa zuwa ga wani wanda ba mahaifinsa ba sannan kuma an kayyade hadisin da cewa sai wanda ya sani ma'ana sai in kai hakan alhali kana sani amma idan misali mutum tasowa yayi a halin maraici ya taso a gaban wani wanda abokin mahaifin shi ne amma aka yi sa'a ya rike shi tamkar mahaifi bai taba nuna mar wani bambanci na cewa ba shi ya haife shi ba matar gidan ma bata taba nuna mar wani bambanci cewa ba ita ta haife shi ba ya taso kawai gani yake su ne suka haife shi sai zama mutum yana da awar lalle shi dan gidan wani ne to wannan baya cikin wannan din saboda shi bai sani bane amma daga ran da ya sani shi ma wajibi ne ya rika jingina kansa zuwa ga babansa wanda ya haife shi jawazu itlaqil kufri ala al-ma'asi li qasri zajr kuma hadisin a cikin shi akwai halaccin itlaqin kalmar kafirci akan ayyukan sabo da kasadin tsoratar da mutane da kuma jan hankalin su don su bar wannan abu haka nan magana da aka yi cewa duk wanda yayi da awar abin da ba nashi ba cewa ya tanadi wurin zaman sa a cikin wuta to wannan malamai suka ce duk wanda yayi da'awa ta ƙarya dukkan wani nau'i da da'awar ƙarya yana cikin wannan ko da awar dukiya mutum ya ga wata fesheciyar mota sai ce ai wannan tashi ce dan ƙarya ko dan wata bazawara ko budurwa dan ta so shi ko mutum ya je ya dau hoto kusa da wani ƙeraren gida yana cewa ai gidansa ne to wannan duka yana ciki ko kuma mutum ya rika da'awar cewa shi malami ne ai yana da ilimi to duk wannan yana ciki ko mutum ya rika da'awar cewa ai shi ya karantar da wani ai ni na koya mar duk abin da ya sani ai ni na koya mar ai a wuri na ya koya alhali kuma ƙarya kake ba gurin ka ya koya ba to wannan duk yana ciki ko mutum ya rika da'awar ai shi ma mahaddacin alqur'ani ne ai tilawa shi izo kaza alhali kuma ƙarya yake bai taba haddace alqur'ani ba bai taba haddace tilawa izo kaza din da yake faɗa ba to wannan duka yana ci ko kuma mutum ya rika jingina kansa zuwa ga wata nasaba wacce ba tashi ba kamar misali mutum ya rika cewa shi sharifi ne ai shi yana daga cikin ahlul bait alhali kuma ƙarya yake yi ba shi da dangantaka da gidan annabta to wannan duka yana daga ciki sai babu na gaba shine babu tahziri min irtikabi ma nahaa Allahu azza wa jalla aw rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam anhu wannan babu ne mana bayani da tsoratarwa akan daukar laifin da Allah subhanahu wataala ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa la hadaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim cewa waɗannan da ke sabawa ga umarninsa cewa waɗannan da ke sabawa ga barin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam su tsoraci wata musiba da za ta same su ko kuma azaba mai radadi malamai suka ce alfitnatu fid dunya fitna a nan duniya ko kuma azaba a lahira za a iya samun duk wanda ya zanto yana kaucewa bin umarnin Allah da manzonsa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ويحذركم الله نفسه اي يخوفكم عقوبته اي الله yana tsoratar da ku hukubarsa al-irtikab al-manhi anhu daga daukar abin da Allah ya hana ku mukhalafat al-ma'mur da kuma sabawa abin da aka yi umarni da shi fa hada gayatut tahzir wannan shine kaiwa matuƙa wajen tsoratarwa da jan kunni wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna ba'sa rabbika la shadid qala ibn abbas inna akhzahu bil azabi ay ruqan ubangijinka da azaba idza akhadha zalamata la shadid idan Allah ya rike waɗannan da suke yin zalunci to lalle hakika ruban da zai musu na azaba mai tsanani ne wa qala ta'ala Allah da mulki yace wa kadhalika abdur bika idha khadha alqura wa hiya zalima in afdahu alimun shadid qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam madalla irada mun cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yace inna Allah la yumli lil zalim jiga Allah yana yin jinkirin azaba ga azzalimi ata idza akhadahu lam yuflitu har sai idan ya rike shi da azabar ba zai kuɓa ce mishi ba kuma qara'a sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa kadhalika afdur bika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid hadisi na farko a wannan babin shine hadisi na 1806 a cikin littafin wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه قال الحافظ على قوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته وأن حديث أنكر وستهاني سيرنا أبو هريرة إدر على تبدأ قريش dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu shi ba mutumin Makka bane ba mutumin Madina bane shi daga kabilar Dausu yake kuma bai musulunta ba sai a wajejin shekara ta 7 ko ta 8 bayan hijira daga zaman shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi kamar shekara 3 ba to amma Allah ya bashi kwakwalwa mai kyau ya haddace hadisi sama da guda 5000 a cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam babu mutum ɗaya wanda ya ruwaito hadisi masu yawa fiye da nashi tare da cewa mafiya yawansu sun riga shi musulunta to amma Allah shi ke keɓantar wanda ya so da abin da ya so na baiwa don Abu Hurairah yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah ta'ala yaghar ajiga Allah madaukakin sarki yana yin kishi wa ghayratullahi an ya ati al-mar'u ma harrama Allahu alayhi amma kishin Allah shine mutun ya jewa abinda Allah ya haramta mishi mutafaqun alayhi hadisi da aka hado akan sa wato Bukhari da Muslim sun rawaito shi al-Hafiz Ibn Hajar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi ya ummata Muhammadin ya ku al-umar annabi Muhammad wallahi ma min aharin aghyaru min Allah babu wani wanda yafi Allah kishi an yazni abduhu aw tazniya amatuhu cewa a ci ga bawan Allah ya je yayi zina ko baiwar Allah da je ta yi zina to Allah yana kishi bisa wannan shi kishi a cikin lugha shine kamar gayyarawa wato canzawa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya canzuwa canzuwa tana faruwa ne daga fararrun abubuwa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba fararre bane amma sai dai wani yanayi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato yana ki bawan sa ya je ya aikata abinda ya haramta masa ajiga zina babbar alfasha ce dan haka ya kamata lalle mutum ya nisanci ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda wato baya so bawan shi yayi zina sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kullu mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kaga yawa bayi na mu'mini su rinde idanuwan su kuma su kiyaye al'aurorin su sannan yaga yawa mata su ma haka kullu mu'minati yughuddu min absarihin wa yahfazu furujahun cewa ya rasulullahi kaga yawa bayi na mata cewa su rinde idanuwan su kuma su kiyaye daga farjojin su kuma saboda wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutum ya taba jikin matar da ba ta shi ba koda ko ya tsanta ne ya tsanta ko farcinta wannan ma haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ta harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ya taba jikin matar da ba ta sa ba to a ce mutum an soka mishi kibiyoyi na bakin karfe a tsakiyar kansa a danna kowace kibiya sai ta lumi a tsakiyar kan mutum to shi yafi sauki a gare shi sai da ce gashi hannunsa ko jikin shi ya taba jikin matan da bata halatta gare shi ba haka nan Allah ya haramta kallo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annazaru sahamul masmumun min sihami iblis kallo izuwa ga matan da bata halatta ka kalle ta ba to wannan din kibiya ce mai dafi daga cikin kibiyoyin shedan kibiyoyin iblis to saboda haka lalle ne ɗan uwa mu kiyayi dukkan abin da zai kai ga alfasha shi yasa ma koda ƴaƴanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga zarar sun shekara 10 to ka canza musu wuraren kwana kada ɗa namiji ya zama yana kwana shimfiɗa ɗaya tare da ƙanwarsa mace ko yayarsa mace bayan ya riga ya kai ɗan shekara 10 ko bayan ita ta shekara 10 wajibi ne ka raba musu wuraren kwana a nisan ta tsakanin nan farfashin maza da mata koda ko uwa ɗaya ba ɗaya suke ina ga kuma abin da zai zama ga jikin wannan ko a ce wai ai wani abu ake yi ko irin abin da ke faruwa a garin nan lokacin maulidi takutaha da ake yi mata su fito suna rawa mata wai saboda gadara cewa su zaurawa ne ba su da miji wani lokacin har da matan aure ma marasa mafada sai ga matan aure wai ta fito tana rawa tana jijjiga jikinta a gaban sauran mazaje me amfanin wannan tsakani da Allah dan mutum ya ce ai bayyanar da soyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi rahama to shin ita wannan matar taka ta kai na Aisha radiyallahu anha san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ta kai irin su ummu sulaim irin su ummu ammara san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa su ba su so sun yi hakan ba har yaki sun yi sun taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu ammara ko ummu umara sai da aka yi mata raunuka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zanto maza ma sun gudu amma ita mace ta tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri ya taho ta buge shi wannan kafiri ya taho ta buge shi bata bar wani kafiri ya cimma burin shi ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da takobi ko da kibiya ko da mashi ba a wannan ranar kafirai sun mata suka da mashi ko suka da takobi ko harbi da kibiya guwa ya fi 20 a jikinta an yi mata raunin da sai da ta shekara guda tana jinya kafin gun ya zamto ya warke har annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata albashin cewa da ita da ƴaƴanta Allah ya sanya su ne makwabtan shi a gidan aljanna to me yasa irin wannan matar bata fito tana jijjiga jiki tana rawa ba saboda haka badala ce kawai ko ka ji ko ka so ko ka yarda ko karka yarda addinin musulunci bai yarda da wannan ba abinda muka sani dai a macen tana son annabi sallallahu alaihi wasallam ta so mijinta ta girmama mijinta ta yi biyayya ga mijinta ta yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanta da zantukanta shikenan ta nemi yardar Allah ta hanyar biyayya ga mijinta irin samu duk abin da take nema wajen kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yawaita salati gare shi amma babu inda aka ce mace ta fito ta yi rawa ta jijjiga jikinta saboda wai ta nuna cewa tana ƙaunar annabi alaihi salatu wassalam in hakan ne me yasa matan sahabbai matan tabi'ai duk basu yi ba ko duk wanda ya ce maka yin hakan ya halatta ka gaya mishi shi me yasa matar shi ba ta yi in abokinka ne ka gaya mar ya fito da matar shi ita ma ta yi in malami ne ka gaya mar in yana so matarka ta fito tashin ma ta fito in yaso ya sanya ƙarfi tana bin matar tashi a baya tana jijjiga jikinta ƙarfin suna kallo shi yana son tashi matar ba zai so ko ku kalle ta ba ya aje tashi a gida ku kuma tunda ya mai da ku so kayi shi kenan ku fito da naku ku jere su kuna rawa shi yana kallo Allah da ya kiyaye mu Allah kuma ya ba mu ikon jin gaskiya da kuma aiki da ita Allah ya kiyaye mu daga bin san rai Allah ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annan za mu tsaya da fatan abin da muka faɗe shi daidai Allah shi ba mu ladansa wani mai kuskure Allah shi ya fi mana Allah ya karɓa azumunmu Allah ka gafarta zunubanmu Allah ka ji ƙan mamatanmu Allah ka ji ƙan ahalinmu baki ɗaya waɗanda muka rasa daga cikin iyaye da masoya da ƴan uwa da makwabta Allah ka ji ƙan su Allah ka gafarta musu ƴaƴa da jikanu da sauran dangi waɗanda muka rasa da sauran uwa musulmai Allah ka gafarta musu ƴan uwa musulmai waɗanda suke wasu yankuna a duniya ko a wannan ƙasa ta mu da suke fama da tashin hankali Allah ka kawo musu kwanciyar hankali da zama lafiya yanayin tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka yaye wa al'ummar musulmai Allah ka ba mu yadda zamu Allah ka hana mu ganin tsada Allah ka wadata mu daga talauci Allah ka amintar da mu daga dukkan nau'i na tsoro albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya albarka a cikin dukkan motsin mu damuna da take tafi Allah ka sanya mana albarka mai yawa a cikin ta Allah ka sanya mana albarka mai yawa a cikin kiwon mu da noman mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya albarka cikin ayyukan mu wato aikin gwamnati da yan kasuwa daga cikin mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil maril ara ila yawmiddin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin